a halin da ake ciki yanzu a birnin Ibadan tsadan man fetur ya tsananta a sassan birnin wanda yayin sanadiyar mutane da dama na taka saye da domin su isa wuraren aiki wuraren sana'o'i kasuwanci ko makarantu masu motoci da babura na sufuri sun ƙara kudaden tafiya su ko masu ababen hawa na kansu sai gunguni tare da kukan rashi da kazamtar farashin man unguwannin Bodija Oje Bere Agbowo Orita da Akwata da niziyarta da sayin safiyar yau kofofin gidajen man na garkame a yayin da wani gidan mai daya tilo da ni gani ana sayar da man kama da naira 110 zuwa naira 120 akan lita daya layi sai iya ganin ka su ko yan bumburutu kakar su ta yanke saka inda suke sayar da man cikin galan akan farashin da sun ka ga dama haka zalika manyan titunan unguwannin Dugbe Road Makwalla da aka saba da samun cunkoson ababen hawa wannan ya zama jifa-jifa ga wasu da ni kicibis da su a wani gidan man suna ta kokarin samun man
na di crown I cost me here I don't spend less than 3 hours now
yace ya share awoyi uku amma har yanzu bai samu mai ba kuma hayaniyar jama'a ta sa shi ciyon kai
so we have to buy fuel people so we just finish fighting now because they want to buy
shi ko wannan mutunin yace mutane na wahala don su sayi mai yanzu suka gama fada don neman man
I want government to find the solution for it.
Wannan mutum yace ina son gwamnati ta shawo kan lamarin. Shugaban kungiyar ƴan kasuwa masu fitar da man na rashin jihar Oyo, Alhaji Razak Rahim cewa yayi.
And the majority of private depot have no fuel. Majority of market buyers are priced from private depot leaders.
Alhaji Razak Rahim yace yawancin masu rumbun man, masu zaman kansu ba su da isasshen man. Kana da yawan su suna saye da tsada ne daga masu man a Lagos. Tsadar mai a wasu sassan Najeriya da ya zama abin nan da Bahaushe ke cewa ta leko ta koma. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.